Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da FM Dalol. Ta tashar mu kuma ana iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a sashen Hausa na voa.com ko kuma voahausa.com ta internet. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 2 ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin za ku ji cewar yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don wayar da kan jama'a akan muhimmancin zaman lafiya. Muna da rahoto kuma akan hakan muke sa ran, insha Allah za mu bude layukanmu na waya don ku bugo ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar dai da za ku kira mu ita ce alamar tarawa 1-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Kada kuma amince akwai labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk waɗannan sai ku za ku biyo mu don jin labaran duniya wanda sahaba Imam zai gabatar.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A can kasar Afghanistan, wani harin ƙunar bakin wake da aka kai kuma ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa da bam hiyara tsaunin taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin ƙasar ya kashe aƙalla mutane 14 da raunata mutum 30. Wannan mummunan tashin bam an kai shi ne a gundumar Kama da ke lardin Nangarhar, ya tashi ne a cikin ofishin yaƙin neman zaɓen wani ɗan takarar zaɓen majalisar wakilai da za a yi ranar 20 ga watan nan na Oktoba idan Allah ya kai mu. Nan da nan ba a san abin da ya samu ɗan takarar ba, Nazir Muhammad. Mai magana da yawun gwamnatin yankin Abdullahi Koyani ya faɗa a muryar Amurka cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya tada nakiyoyi da ya jigida da su ne a gangamin na siyasa. Wannan shi ne babban hari na farko da ke da nasaba da harkar zaɓe a Afghanistan tun ba makon jiya, lokacin da jami'an ƙasar suka amince da 'yan takara 2,500 ciki har da mata 417 su fito domin yaƙin neman zaɓe. Ƙungiyar ISIS ɗin dai da ta ɗauki alhakin ta ce ta kashe mutane 35 ta kuma jikkata wasu 55. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab guda 9 a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar Somalia bayan 'yan tawaye sun kai wa sojoji hari. Wata sanarwa da ofishin rundunar sojin Amurka mai kula da shiyar Afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kai ƙungiyar Al-Shabab guda 1 rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin Somalia ranar Litinin, kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin birnin Kismayo da ke kudancin ƙasar. Sanarwar ta ce nazarin nasu babu farar hula da aka kashe ko aka jikkata a wannan hari. A bana, rundunar sojin Amurka ta kai hare-hare fiye da 20 a ƙasar Somalia. Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia, inda fiye da mutane 1,200 suka mutu a sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya. Rahotanni da ke fitowa daga yankin na cewa mazauna garin Palu, inda girgizar kasar ta fi barna, suna ta sata a shaguna domin neman abinci da ruwa, inda suka kara nuna takaicinsu akan tafiyar hawainiyar da gwamnati ke yi wajen jigilar kayayyakin agaji na gaggawa. A halin da ake ci kuma ma'aikatan ceto na ci gaba da tona baraguzan gine-gine, suna neman kila ko akwai wanda yake da rai. To amma yunkurin nasu ya yi kicibis da matsala domin rashin kayan aiki. Ana kyauta zaton akwai kimanin mutane 50 da suke makale a ƙarƙashin wato rusasshen wani otel rawo-rawo da ke wannan birni. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. nan da makonni biyar idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a nan Amurka za su zaɓin wakilan majalisar dokoki kuma sakamakon zaɓin zai yi tasiri sosai a cikin shekaru biyu masu zuwa na mulkin Donald Trump. Ana ta samun ƙaruwan yarfe gumi da dagewa kafin zaɓin da za a yi ranar 6 ga watan Nuwamba musamman tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da suke ƙoƙarin ƙwacirin jaya majalisar wakilai. To amma kuma dukkan jam'iyyun za su ƙara zage dantse ta yadda duk ta kaya a sakamakon tabbatar da naɗin Brett Kavanaugh a zaman alƙalin kotun ƙolin Amurka. A ƙarshen mako ne shugaban Trump ya yi yaƙin neman zaɓe a jihar West Virginia inda ya nema wa Kavanaugh goyon baya ya kuma caccaki 'yan jam'iyyar Democrat. Yau Talata Faransa ta ba da sanarwar yin ɗaurin talala ga kadarorin jami'an laƙin asirin Iran su biyu biyo bayan wani yunkurin harin bam a wajen birnin Paris cikin watan Yuni kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta faɗa. Hakanan Faransa ta ce ta yi wa kadarorin ma'aikatar tsaro da laƙin asiri na Iran ɗin ɗaurin talala. A wani bayani na haɗin gwiwa da ma'aikatun kula da harkokin waje da kuma tattalin arziki sun ce matakin ya nuna ƙudurin gwamnati na yaƙi da ta'addanci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zaɓe na 'yan takara a Najeriya, a jihar Lagos dai mun samu rahoto da ke nuna cewar an soke zaɓen. Babangida Jibrin ya hada muna wannan rahoton.
We will contact the national headquarters for further directives as to the timing of release of materials.
Shugaban kwamitin gudanar da zaben fidda gwani na takarar gwamna a jihar Lagos, Mr. Clement Eberi kenan yake bayyana soke wannan zabe da aka gudanar na fidda gwanin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC, inda yake cewa kwamitin a shirye take ta gudanar da zabe mai tsafta wanda zai samu amincewar kowane bangare daga cikin 'yan takarar na jam'iyyar APC.
We are ready to give you the most credible election in the history of Lagos State.
A wani taron manema labarai, shugaban kwamitin Mr. Clement Eberi ya shaida wa 'yan jaridu cewa sun soke zaben ne domin kuwa har zuwa yammacin talatan nan ba samu cikakkun sunayen wakilan daya daga cikin 'yan takarar da doka ta bada umarnin a ce suna da shi ba. Sai dai shugaban kwamitin bai bayyana kowane dan takara ne yake tura sunayen wakilan nasa ba. Shi dai wannan zabe ana takaransa ne tsakanin Mr. Baba Jide Sanwo-Olu da ke samun goyon bayan shugaban dattijan jam'iyyar ta APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnan jihar ta Lagos Akunmi Ambode. Tunda sanyin safiyar yau ne dai masu kada ƙura'a a sassa daban-daban na birnin Lagos, ce kuwa hadda wasu jigajigan jam'iyyar ta APC da suka hada da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da dan takaran jam'iyyar ta APC da ke samun goyon bayansa da kuma sauran 'ya'yan jam'iyyar ta APC Babajide Sanwo-Olu da mataimakiyar gwamnan jihar da shugabannin jam'iyyar suka kada ƙuri'unsu a mazaɓin da ke anguwansu. Sai dai kuma har lokacin da aka bada sanarwar soke wannan zaɓe ba a ga gwamna Akinmi Ambode ko kuma magoya bayansa a ɗaya daga cikin mazaɓin da ake kada ƙuri'un ba, abinda ya sanya shakku ga 'ya'yan jam'iyyar ta APC tun ma kafin a soke zaɓen, wanda suke ganin akwai lauje cikin naɗi. Ga dai abinda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ke cewa game da wannan zaɓe da aka gudanar.
If this house that accommodates all of us and saying we are facing one way, we are supporting the president, we are supporting a change, or not, I have to abide by that.
Yace an gudanar da wannan zaɓe bilhaki da gaskiya, kuma ban tsammanin an fuskanci wani matsala ba. Yanzu sai mu saurara mu ji matakin da wannan jam'iyya za ta ɗauka. Masu sharhi kan harkokin siyasa dai suna ganin wannan kwangaba kwambaya da ake da zaɓukan na jihar Lagos alamu ne da ke nuna yadda jam'iyyar ke ci gaba da rarrabuwa musamman ma dai a jihar Lagos kafin zaben ƙasa da za a gudanar a watan Fabrairu na shekara mai zuwa. Har ila yau zaben shi ma ba a gudanar da shi ba a jihar Ogun da ke makwabtaka da jihar Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don wayar da kan al'umma muhimmancin zaman lafiya. Har yanzu dai muna tare da Babangida Jibrin wanda ya aiko muna da wannan rahoton.
Ranar biyu ga watan Oktoba ko wace shekara da ya rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ta kasance na faɗakar da al'ummar duniya na kaucewa tashin hankali a duniya da kuma haƙuri da juna a harkokin yau da kullum. Albarkacin wannan rana na haihuwar jagoran gwagwarmayar samun 'yancin kan ƙasar India Mahatma Gandhi. A saƙonsa domin wannan rana dai babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ala kulli halin duniya za ta ci gaba da koyi da matsayin marigayi yi Mahatma Gandhi. Dr. Bashir Yankuzo wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a Najeriya.
Kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa, ba wai muna soke dukkan shugabannin mu na yanzu ba, amma da zaka auna abin da irin su Sadauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su wanda sun hangi nesa ƙwarai da gaske, wannan hangen nesan yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri wanda zai dauki tsawon lokaci. To amma mu yanzu sai kaga in ma siyasa ne mutun ya zo siyasa kawai so yake ci zabe, in yi shi zabe ya karbi kuɗaɗe a cin zaben ya karbi allowance din sa a ce shi ma shugaba ne, shikenan magana ta ƙari. Amma me ya haifar ya gina ma al'ummar sa wacce dan da shekaru aru-aru wannan abin zai amfana? Saboda haka siyasar ce kanta
daya daga cikin tashi-tashin hankula da ya dabaibaye Najeriya shekara da shekaru, wanda 'yan ƙasa irin su Mbako Benjamin da ke zama shugaban ƙungiyar Jukunawa a Najeriya ke fatan gwamnati da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za su taimaka wajen magance shi.
Gaskiya shawaran da zan ba yan siyasa shine, don ka lura wasu abubuwan da ke faruwa yanzu yawancin su ba kan Najeriya ko al'umma ake fada ba, akan ainihin son kansu da ƴaƴansu ko da kabilunsu da sauransu. Wannan ba zai sa mu ci gaba ba. Ya kamata mu yi tunani mai zurfi a canza hali, kuma Buhari ya fito na fito yadda mutane sun yarda da shi, an zabe shi, a yi ba su ne ba sabo. Duk wanda ya yi laifi a daure shi, kana dinga zaba wannan dan PDP ne, wannan don ya dawo APC a bar shi, shi ba mai laifi ba ne.
Dubbai ko miliyoyin jama'a ne dai ke rasa rayukansu a duk shekara a sassa daban-daban na duniya sakamakon tashi-tashin hankula, abinda kuma ake buƙatar kawo ƙarshen rigingimin cikin nasara. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Mun gode Babangida Jibrin. Masu sauraro, a kan wannan ranar da aka ware wanda take nuni da cewar zaman lafiya me yake nufi gare ku, za mu buɗe layukan wayoyinmu don ku bugo ku baya muna ra'ayinku dangane da wannan rana. Amma dai kamun din mu kai ga wannan, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 2-0-2, 2-0-5, 2-6-5-5.
To a maudu'inmu dai na yau masu saurare shine muna so mu ji ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana domin faɗakar da al'umma menene muhimmancin zaman lafiya gare su. So muna so mu ji ra'ayoyinku sai ku bugo ku gaya muna. To mun samu wani kira daga Maiduguri. Malam na Maiduguri. To wa alaikum salam, wa ke magana?
Ina magana da Alhaji Usman Kadi Baradin Dabi.
To Alhaji Usman, kana jin da yayi maudu'in da muke tattauna ko?
Eh, na ji akan zaman lafiya ya fi zaman sarkewa.
Eh.
Zaman lafiya na shi yake kawo kone gungu gune muke ganin zaman lafiya a Maiduguri. Duk shi muke yi ka har wani ma makara zai bai ba su lafiya. Amma da bamu yi a nan Maiduguri. Ba yadda za ka kaci kuliya a kan daki kuma za ka yi tsammani wani bom ne. Saboda haka mun gode a Allah, mun gode a Baba Buhari, zaman lafiya ya zo mana mu a Maiduguri. Ya fi zaman sarki. Na gode muku.
To masha Allah. To amin sama mun. Muna da kira daga jihar Sokoto, wa ke magana?
Zan magana Sa'adu dan shugaban Kano mai hakkin mai Sokoto.
Malam Sa'adu barka dai. To alhamdulillah, kana jin abinda muke tattaunawa, menene zaman lafiya yake nufi gare ku?
To wallahi zaman lafiya da shine gaba da komai, don komai in babu zaman lafiya to harkar fasaha.
Eh.
Lalle hakikan na in babu zaman lafiya komai ba zai yiwu ba, komai sai da zaman lafiya naka yi.
To me kuke yi ku a tsakanin ku al'umma don kawo zaman lafiya a tsakanin ku?
Alhakikan na haka dai muke tawayar da mutane, muna faɗa musu cewa ba a tabbatar da cewa ba in babu zaman lafiya to ko ibada ba zai yi ba.
To muna godiya. To muna da kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da riko da kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To kai baka ji ma abin da shi sarki yace zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ba?
Eh.
Sarkin ma da kanshi yace ai shi zaman lafiyan ya ma fi ni.
Eh.
Don haka muke kira ga al'umma, ya kamata zaman lafiyan nan dai shi ne mafita a gari al'umma. Saboda idan muka ɗauki zaman lafiya, ka ga ɗan kasuwa sai da zaman lafiya za mu tafi kasuwancinmu. Ma'aikacin ofis sai da zaman lafiya za su tafi aikin shi. Duk aikin da kake idan babu zaman lafiya, ka ga ba kwanciyar hankali. Yanzu ka ko ɗan aikin jarida nan da ake idan babu zaman lafiya, ba za ka samu damar da za ka je ka aiki yadda ya kamata ba, kana cikin kaddar. Don haka ya kamata muna kira ga al'ummar Najeriya, kamar ma irin jihar nan ta Plateau State, ya kamata ku zauna lafiya da juna. Dole Allah tunda ya halicce ku ya ce ku zauna da juna, to ya kamata a yi da juna a zauna lafiya domin a gurin tsara ce tare ita ce kawai mu fita a ce ne muka fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala kara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu.
Amin. To wa muke da shi daga Niger?
Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To gaskiya zaman lafiya hau ba zai yiwu ba tunda an saka likafin Allah da Annabi.
Eh.
Domin saboda idan za a koma hukunci na Allah da Annabi, to shi ne wanda za a ba kowa haƙƙin shi ga an zauna lafiya. Amma da zaran aka ce ba shi za a bi ba, to wallahi zaman lafiya ba zai samu ba.
To mun gode. Muna da wani kira daga Mubi, wa ke magana?
Abu Umar ne, Abu Umar Alkali.
To Malam Abu, muna jin ka.
Eh, Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya dai.
To amin.
Amin kuma.
To muna da, so waye muke da shi akan layi kuma? To Malam Abu Umaira, mun gode. A maudu. To Sokoto, muna da kira daga Sokoto, wa ke magana daga Sokoton Shehu?
Abdullahi Abubakar Honho daga Sokoton Najeriya.
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka.
To zaman lafiya dai kuke magana, zaman lafiya kamar yadda wani dan wana ya magana ya zama dan sarki.
Eh.
Amma dai gaskiya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada wa garana, ya kamata ta tsawaci kasashen duniya masu kokarin hana zaman lafiya a duniya su bar kasashe masu tasowa su zauna lafiya.
To
ni yanzu su sun kana mana zaman lafiya.
To masha Allah, to Allah ya mana jagoranci.
Wannan ita ce gudunmuwa.
To mun gode. A Kaduna, wa muke da shi daga Kaduna?
So haran dai barka da aiki.
Barka dai, wa ke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gata a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To kaga kamar yadda dai duka dai muka ji manyan musara suna na faɗa suna cewa zaman lafiya ya ma fi su kansu. To ya kamata duk inda yake a ce sai da zaman lafiya, ko addini ne, ko kasuwanci, ko siyasa ne, ko mulkin ba zaman lafiya, gaskiya abin ba zai ci gaba ba. Muna ƙara kira mu yi haƙuri da juna, mu koyi lafiya, mu koyi juriya da abin da ya wuce, mu manta da shi, mu haɗa kanmu, sai mu ci nasara. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode, Allahumma amin. Yawuri, wa ke magana daga birnin Yawuri? Malam na Yawuri? To malam na Yawuri, layin shi ya tsinke. A maudu'in da muke tattaunawa dai shine menene zaman lafiya gare ku. To Hajiya Asiya daga Kaduna ko? Bismillah, muna sauraron ki.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya Asiya, muna sauraron ki.
Sunana Hajiya Asiya Muhammad Abubakar da Kaduna.
To muna sauraron ki Hajiya Asiya.
Zaman lafiya yana da kyau a cikin al'umma da ƙasa baki ɗaya.
To wani irin gudunmawa kuke badawa, wani irin gudunmawa ku iyaye mata kuke badawa wajen kawo zaman lafiya a cikin al'umma?
Mu iyaye mata muna ba da gudunmawa sosai wajen zaman lafiya saboda tarbiyyar ƴaƴa da sauransu.
To
na zaman lafiya wajen iyaye mata ake samun.
To Allah ya samu dace. Mun gode Malam Asiya. To muna da wani kira daga Kaduna, waye a Kaduna?
Bello Sokoto daga nan Kaduna.
To Malam Bello, muna jin ka.
To alhamdulillah, gaskiya zaman lafiya ya komi a duniya. Saboda Allah, zaman lafiya ya zaka addini ka, kuma da kaka kai fuka, komi in ba zaman lafiya ba zai yiwa. Saboda haka muna kira da ƴan uwanmu majiya addini kai da musulmi. To Allah ma haka a zaman lafiya. Ina ganin shi ne ko da bambanci da irin wanda ake na kaiminci wanda ba to.
To masha Allah. To mun gode. A Hadeja, wa muke da shi daga Hadeja? Hadeja? To Hadeja shi ma layin shi ya tsinke. A jama'a, kada dai a manta a kira don a bayyana mana ra'ayinku dangane da muhimmancin zaman lafiya a al'ummominku baki ɗaya. To muna da kira daga Taraba. Na Taraba, wa ke magana?
Ali mai gurmi ne daga Zincikin jihar Taraba.
To Malam Ali, muna sauraron ka.
Lalle Majalisar Ɗinkin Duniya kan abinda ya kamata ma za ta dinga yi kenan a kowane lokaci.
Eh.
Domin ba abin da ya fi zaman lafiya duk a duniya. Ko a gidanka in ba zaman lafiya, wallahi hankalinka ba zai kwanta ballan sana a ce a duniya gaba ɗaya. Don haka zaman lafiya ya kamata mutane duk wayanda suke sarakuna ne, shugabanni ne, su kwantar ma mutane jama'a hankali a san abin da ake a duniya.
To masha Allah, muna godiya da duk wayanda suka bugo muna, da wanda kuma ba su samu dama ba sai a tara a gobe a sauran shirye-shiryenmu don a bugu a bayyana ra'ayin da ake da shi dangane da maudu'in da muke tattaunawa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa yanzu ƙarfe 4:54 na la'asariya. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
kokowar gargajiya zan fara labarin wasannin na wannan mako inda masu ruwa da tsaki a sha'anin kokowar gargajiya a ƙarƙashin ma'aikatar wasannin motsa jiki ta ƙasa suka gudanar da wani zama a yau Talata da nufin share fagewa kwamitin tsare-tsaren kokowar da za a girka a gobe Laraba domin shirya gasar cin takobin kokowa da za a gudanar a ƙarshen watan Disamba 2018 a garin Talabere inda 'yan kokowa 80 daga jihohi 8 na ƙasar Niger za su shafe kwanaki 10 suna kafsawa da nufin kwace takobi daga hannun sarkin 'yan kokowa na 2017 Tasi Usani na Damagaram. Masu sha'awar kwallon kafa sun fara kiraye-kiraye don ganin an ceto kungiyar kwallon kafar Niger Mena National wacce ta kwashi kashinta a hannu a karawarta da kungiyar farawan ta kasar Egypt a farkon watan Satumban da ya shige a birnin Alexandria. Bayanai na nunin shekaru kusan 5 kenan da kungiyar ta Mena ba ta da wani tsayayyen mai horar da 'yan wasa a sanadiyar sakacin hukumar kwallon kafa ta FENIFOOT da ofishin ministan wasannin motsa jiki, wanda a maimakon su damka wannan aiki a hannun wani dan Niger sai suka kira tsohon coaching Elephant na Côte d'Ivoire François Zawi, wanda yake ba 'yan wasa umarni daga Faransa a maimakon ya tare a Niger don rungumar aiki gadan-gadan. A ci gaba da wasannin tankaɗe da raurayar ƙasashen da suka cancanci shiga gasar cin kofin kwallon kafar nafiyar Afirka da Kamaru za ta karɓi bakunci a shekarar 2019, 'yan wasan MENA Niger na shirye-shiryen zuwa Tunisia domin kai cireni da takwarorinsu na wannan ƙasa a karawar da za su yi a ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki. Idan muka dawo birnin Yamai, kungiyar wasar handball ta ISFAN ta samu kofin gasar handball a rukunin maza bayan da ta doke takwararta ta AS Gard a kafsawar da suka yi a ƙarshen mako a albarkacin gasar cin kofin Niger karo na 14, yayin da AS Stade ta lallasa AS Leban a rukunin mata. Hukumar wasan handball ta ƙasa FENIHAND ce ta shirya wannan gasa da nufin farfado da wasannin handball, kuma a cewar shugabar wannan hukuma Madam Habibata Musa, an cimma gurin da aka sa gaba wajen tsara wannan haduwa da ta samu halartar kungiyoyi kimanin 24. Mu cike labarin wasannin da gasar cin kofin Maracana na nafiyar Afirka wacce ta hada tsofaffin 'yan wasa a birnin Abidjan na ƙasar Côte d'Ivoire a makon jiya. Ƙasashe 8 ne suka halarci wannan gasa, sai Faransa da Canada da suka je da nufin bayar da kara. Ƙasar Côte d'Ivoire mai masaukin baki ce ta samu kofin na bana, yayin da Niger ta zo ta hudu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai shirinmu na gaba, labarai a takaice.
A can kasar Afghanistan, wani harin kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zabe a gabashin kasar ya kashe akalla mutane 14 da raunata mutum 30. Wannan mummunan tashin bam a gundumar kama da ke lardin Nangarhar ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar zaben majalisar wakilai da za a yi ranar 20 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Nan da nan dai ba a san abinda ya samu dan takarar Nasir Muhammad ba. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin, tana ikirarin ta kashe mutane 35 da kuma jikkata wasu 55. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab guda 9 a wani harin jirgin saman yaki da ta kai a kudancin kasar Somalia bayan 'yan tawaye suka kai wa sojoji hari. Wata sanarwa da ofishin rundunar sojan Amurka mai kula da shiyar Afirka ya gabatar ta ce an ji wa ɗan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab guda 1 rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin Somalia jiya Litinin, kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin Kismayo da ke kudancin kasar. Bukatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar kasar Indonesia, inda fiye da mutane 1,200 suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta auku a makon jiya.
Da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji sauran abokanan aikinmu da sauran shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin abokin aiki na Sahabo Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin, sai Julie Lizas Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni, da babban injiniyan mu Mr. Carl Sterling. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.